الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى صادوة أولنا نمتي نلا ربا دران الحميس يو شاديني غواتن لايا واتن المحرم باي هجران منزو صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda wannan shine tafsiri mu na farko a cikin wannan shekara ta 1446 haka ne ko amma ko shine zaman mu na biyu a wannan majalisi namu mai albarka daga nan masallacin Ihya'us Sunna dake wannan unguwa ta Fantami anan garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya wanda kuma ya dace da yau ina 18 ne ko 17 ne yau 17 ga watan 7 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatun mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba satin da ya gabata mun yi zama na farko a matsayin muqaddima na fara wannan tafsiri na alqur'ani mai girma wanda yau insha Allah zai zamo shine zama na biyu wanda kuma zamu fara daga farkon littafin Allah subhanahu wa ta'ala zamu fara da sura ta 1 a cikin wannan littafi mai girma suratul fatiha muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya mana tawfiki wajen karanta daidai da fassara daidai da fadan daidai da fahimtan daidai ya kuma ba mu iko aiki da daidai وبالله التوفيق وعليه التكلان ولا حول ولا قوه الا بالله ارمى قرات سوره الفاتحه daga farko har karshe
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
farko kafin mu fassara wannan sura akwai ababai kaman guda 7 da za su zama shimfiɗa daga nan sai mu shiga tafsirin Fatiha kai tsaye zama shine abu na 8 insha Allah abu na farko wannan sura da arama ya karanta suratul Fatiha da ittifaqin malaman tafsiri wanda ba su da sabani akai ita ce sura ta farko cikin alqur'ani mai girma idan ce ta farko a cikin mushaf ana nufin wurin rubuta alqur'ani ba sura ta farko ba a wurin sauka ina fata an gane bambancin sura ta farko a wurin sauka bisa zance mafi inganci ita ce suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq an gane ko ita ce sura ta farko da ta sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sura ta farko a cikin mushaf a rubuta alqur'ani dake halin musulman duniya gaba daya tun daga lokacin annabi da sahabbai alaihi salatu wassalam zuwa yau kuma zuwa tashin kiyama ita ce suratul fatiha wannan sura yushaka saukar da ita yushaka saukar da wannan sura ta fatiha malamai sun tattauna dangane da yaushe aka saukar da suratul fatiha. Magana ta farko, malaman da suka ce wannan sura ta sauka ne a Makka. Al-Imam Sayyid Tantawi a cikin tafsir al-wasit yake cewa inna ra'ay ar-rajih, ra'ayi wanda yake mafi ainihin rinjaye bain al-muhaqqiqin min al-ulama, tsakanin malamai masu taqiqi dangane da wannan matsala, annaha ay suratul fatiha nazalat bi makkah, ta sauka ne a Makka. Wannan shine zance mafi inganci. Yace bal bari ma dai kiyam min awail ma nazala min al-qur'ani bi makkah, tana cikin farko-farkon abin da ya sauka a Makka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na surori. Imam al-Qurtubi, tunda akwai masu cewa suran ta sauka ne a Madina, suna kuma kafa hujja da wani hadisi, to zamu bada amsa dangane da wannan matsalan ga maganan da Qurtubi a cikin tafsirin shi, Allah ya mishi rahama. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi ya fada cikin Jami'ul Ahkam al-Qur'an, yace al-awwalu ashahu, zance mafi karfin dalili wanda yafi inganci shine maganan farko, malaman da suka ce Fatiha ta sauka ne a Makka. Yace da qaulihi ta'ala, saboda fadin Allah madaukakin sarki fi suratul hijr, a cikin suratul hijr, wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim, haqiqa ya kai wannan annabi mai girma mun baka sab'an min al-mathani. Sab'an min al-mathani ya tabbata cikin hadisin Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da wasu littafai da dama. Ana hadisi annabi ya fasarta sab'an min al-mathani shine ko ita ce suratul fatiha. Ina fata an gane wanda zamu karanta hadisin ma a gaba kadan. To ka karkashin wannan, tunda su wannan ayan ta sauka na suratul hijr, sai ya ce wa suratul hijri makkiyatun bil ijma, suratul hijr an saukar da ita ne a Makka da ijma'in malamai, babu sabani wurin malamai. Yace wala khilafa, sannan babu sabani fi anna fardhas salati kana bi Makka, wajibin sallah ya faru ne tun ana Makka, ba a Madina aka farlanda sallah ba kaman azumi da haji da zakka da sauransu. Yace wa ma hufiza, ba kiyaye ba a cikin tarihi, annahu kana fil islami qattun salatun bi ghairi al-fatiha, a ce an kiyaye cewa a musulunci an yi sallah ba tare da fatiha ba. Sai ce dullu ala zalim, abinda ke tabbatar da haka qauluhu sallallahu alaihi wasallam la salata illa bi fatihatil kitab, babu sallah ba tare da an karanta fatiha ba, bi ma'ana duk sallan da babu fatiha sallan ba tayi ba. Zamu karanta a gaba. Yace wa hadha khabarun anil hukumi la anil ibtida, wana labarin hukunci ne ba labarin farawa ba. A takaice, suratul fatiha ta sauka ne a Makka bisa ga zance mafi karfin dalili. Sai abu na zai zamo shine na uku kenan. Wannan sura suratul fatiha ayoyinta guda nawa ne? Malabe sun tattauna dangane da nawa ne ayoyin suratul fatiha. Zance mafi inganci fatiha ayoyinta guda bakwai ne. An fahimci wannan abin da kyau? Wannan shine zance mafi karfin dalili. Al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin shi yake cewa hiya sab'u ayatin bila khilaf, ayoyin fatiha guda bakwai ne babu sabani. An fahimci wannan abin da kyau? Sai ya ce wa qala Amr bin Ubayd, an ruwaito daga Amr bin Ubayd, yace hiya thamani ayatin, yace ayoyin ta guda takwas ne. Sai ya ce ja'ala, li'annahu ja'ala, saboda shi al-safin shi iyyaka na'budu aya ne wa iyyaka nasta'inu aya ne, aga aya biyu kenan. An fahimci wannan abin da kyau? Shi al-safin shi fatiha aya takwas ce, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu aya biyu ne. Sai ce wa qala Husain al-Ju'fi, Husain al-Ju'fi shi kuma an rawaito daga wurin shi, yace hiya sittu ayatin, ayoyin ta guda shida ne. To Ibn Kathir da ya kawo wannan maganan yace wa hadhan al-qawlan shadhani, wannan maganganu guda biyu gaba daya sun saba abinda jamhurin malaman musulunci suke kai, ba aiki da su. Ina fata an gane. To muttafaqun alaihi, ayoyin fatiha guda nawa ne? Guda bakwai. An fahimci wannan abin da kyau? Tana da harufa, tana da kalmomi, kalmomin da ke cikin fatiha kalmomi ne guda 29. Ina fata an gane. In an ce kalma shine words, an fahimci wannan abin da kyau? Me ye kalma da Hausa? jumla ana nan larabci ne shi ma to akwai jumla mufida ko ba haka ba a takaice dai yana daga cikin barayin kalmomi a Hausa kenan kawai da ka ce ba Hausa kalma ya san ma'anan kalma alhamdu kalma kenan amma ba jumla mufida bane ba an ina fata an gane laraba suna da kalma wanda yake ba akwai kuma jumlatun mufida kun fahimci wannan abin da kyau shine ta zama alkalimatu tatarakkabu min kalimataini fa akthar haka ne ko dole ta ginu daga ababe guda biyu in ka ce wannan kalma ce amma ba ta zama jumla mufida ba ba ta zama alkalimatu ba alkalamu bane ba amma in ka ce wannan masallaci ne kaga ya zama jumla mufida kenan ina fata an gane to kalmomi kalmomi tana da shi guda 29 suratul fatiha tana da harufa ko me harafi shi ma da Hausa bashi da suna mursalaci alphabet alphabet shi turanci ne ko bakaki farare fa bakaki ko to in muka dauki bakaki sai shi yasa ake cewa yayi babbaku ko amma akwai farfaru kuma shine da wasali kenan yawa to in muka dauki bakaki shine harafi tana da harufa guda 143 ina fata an gane tana da harufa guda 143 wannan abin da ke alaka da ayoyin Fatiha da kuma kalmomin suratul Fatiha da kuma ainihin harufanta sai abu na hudu abin da ke da alaka da Fatiha shine sunayenta dangane da sunayen Fatiha malabe sun yi maganganu masu tarin yawa dangane da sunayen Fatiha Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin shi Imam Sayyid Tantawi shi ya kawo sunaye guda 11 sunayen Fatiha Qurtubi ya kawo guda 15 Imam Suyuti a cikin al-Itiqan ya kawo 25 fi ulumil Qur'an ka san daukakan abu yana sa mishi yawan suna haka ne ko ba haka ba shi yasa wace damba ce mafi daukaka a jeji haba kura mala baba ina kura bata ciki shine zaki wannan muttafaqun alaihi ne shugaban dawa shine zaki babu sabani ko ba haka ba su yalla koi zaki to saboda matsayin zaki a daji a larabci yana da sunaye sun kai wajen guda 100 sunayen zaki daban-daban ina fata an gane to girma abu yana ƙara masa suna daga cikin dabbobi masu daraja da tsada akwai doki haka ne ko ba haka ba yasa sarakuna suke ji da shi da ko masu kuɗi masu polo ko yau wanda sun rasa me za su yi da kuɗin kaga an aje da wakai malam ana ta musu hidima in ka ji abin da ake kashe doki a wata in an baka kai masha Allah ka ga doki fa da likitan da ke kula da shi da mai kankare masa kafa da mai masa wanka taje masa gashi da mai bashi abinci da mai kula da ruwan da zai sha haba mala kai kana da wannan an fahimci wannan abin da kyau to hidiman da darajar da doki yake da shi in ka dinga jin sunayen shi zaka sha mamaki shi yasa Umrul Qais a tarihin duniya kaf na mawakan Larabawa ba ai wanda ya wasa doki kaman shi ba kuma yafi kowa ba wa doki suffofi masu tsada ina fata an gane to in ka je ka karanta waqi'a Umrul Qais naqifa nabki min zikra habibin wa manzili bisaqil lawa baina dakhuli fa haumali idan ka karanta wannan baitun ka ji yanda yake wasa doki da sunayen da ya bashi zaka sha mamaki to abin da nake so na nuna muku shine saboda darajar Fatiha isa tana da sunaye da yawa zan fahimci abun daga cikin sunayen ta mafi shahara shine Fatiha Fatihatul Kitab saboda me da ita aka bude littafi da kace suratul Fatiha kowa ya san alhamdu kake nufi ko ba haka ba sannan ana kiranta da Ummul Qur'an ko Ummul Kitab uwar littafi larabawa sukan kiran duk abin da yake ya tattara komai sace mishi ummu yasa suke kiran kai da ummul jasadi kan mutum uwar jiki dan da ka cire shi mutum ya mutu kenan haka ne ko ba haka ba shine kaman jagora ke sa ake kiran shi da ummul jasadi uwar jiki duk abin da yake koda jagora ne da yake da mabiya ana kiran shi da ummu an fahimci wannan abin da kyau to Fatiha saboda abin da ta tattara na tauhidi da addu'a da abubuwa na al'ajabi ake kiranta da ummul kitab Ibn Qayyim al-Jawziya ya rubuta littafin Madarijus Salikin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin littafin zaka sha mamaki yanda ya bayanai ina jin sarkin Kano Khalifa Muhammad Sanusi na biyu yana karantar da wannan littafin duranan ko na manta ranan da amma na san yana karantarwa wallahi ranan Lahadi okay to wani ya ce Lahadi in ya tabbata Lahadi ne Malam Murtala ne ya an kuskure ba ni bane amma dai lalle yana da wannan darasin da yake tsawon shekaru a littafi ne mai tsada kwarai da gaske to a cikin wannan littafin yayi maganganu masu mamaki akan Fatiha to ana kiranta da ummul kitab sannan ana kiranta da as-saba'ul masani sannan ana kiranta da suratul hamd ana kiranta da alhamdu kenan ko ana kiranta da al-kanzu shine taska na arziki ana kiran fatiha da al-waqiya ana kiranta da ar-ruqya ana kiranta da ash-shifa ana kiranta da al-kafiya ana kiranta da al-asas duk waɗannan sunayen fatiha ne ana kiranta da as-salah wannan ma zuwa cikin hadisi annabi ya kira fatiha da as-salah Allah ne mai kira ta da as-salah cikin hadisul qudusi a takaice da duk waɗannan sunayen da na lissafa wajen guda 10 ko 11 duk sunaye ne na ainihin suratul fatiha sai abu na hudu falalan suratul fatiha sura ce da take da falala kwarai da gaske babu yanda za a yi ta samu wannan matsayin kuma a ce ba ta da falala wanda Allah ya zabe ta ya zanto ita ce suran da ya zama wajibi dole ka karanta ta a sallah in babu ita babu sallah to lalle akwai ni falala da wannan sura take da shi akwai su daraja da suran take da shi akwai hadisi masu tarin yawa da suka zo da falalan suratul fatiha amma zan karanta daya wata kila daga cikin tafsirin ibn kasir Allah mishi rahama al-imam ibn kasir ya kawo hadisi da yawa duk waɗannan shafukan falalan fatiha ne sai mu sa cutuka ba mu gama ba kisa zan dauki hadisi kila daya ko biyu na karanta hadisi ne wanda al-imam at-tirmidhi ya ruwaito a cikin fada'il qur'an hadisi ne hasanun sahihun haka imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi a cikin musnad din shi Allah ya kara masa rahama wannan hadisi ya zo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ubay ibn ka'ab yace manzo Allah ya ainihin zo ko ubay ibn ka'ab annabi ya shigo mishi ko ya fito mishi misali ya fito daga gida sai ya shigo masallaci ubay shi kuma yana cikin masallaci yana sallah kun gane wa nan magana ka san gidan annabi hade yake da masallaci alaihi salatu wasallam daga cikin ɗakin nana Aisha ma yana iya shiga masallaci ba sai ya fito waje ba to sai shigowa ubay yana sallah a masallaci da annabi ya shigo ubay yana sallah fa qala sai annabi ya ubay ya kira shi ya kai ubay bin ka'ab faltafata ubay haka ya juya ya ga annabi ne yace amma thumma lam yajibu amma bi amsa wa annabi ba saboda sallah yake ko thumma qala annabi ya ce ubay ya kai ubay ya ƙara kiran shi ubay dai bai amsa ba fa khaffafa sai ainihin sassauta sallan yayin ta da sauri inda zai amma ya qul huwallahu ahad ko ba haka ba dan ya gama sallan da wuri ya amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam thumma sarafa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ya gama sallan sai ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wata kila da ya kira shi bai amsa ba sai annabi ya koma ya samu wuri ya zauna ubay bin ka'ab saboda girmama annabi alaihi salatu wassalam sai ainihin sassauta sallan bai sallan da tsayi ba yayi sauri yayi sallama yaje ya samu annabi fa qala yace assalamu alayka ya rasulullah ya masa sallama amincin Allah tabbata kanka ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam qala abu hurairah yace annabi yace da shi wa alayka assalamu annabi ya amsa masa ko yace wa alayka assalam a ce halata in mutum ya sallama ka amsa mishi da lafazi na mutum da yake ko in mutum ɗaya ne ka ce wa alayka assalamu ya halata akwai wanda suke daukan wai dole ka cewa alaikumus salamu wai dan tare da shi akwai mala'iku ina fata an gane to ga wanda yake ganin mala'iku ma ya ce wa alaikumus salam ko baka baballe kai da baka ganin su a takeice in ka ce wa alaikumus salam ya halatta in ka ce wa alaikumus salam ya halatta duka a shari'a ina fata an gane sanin wadannan yana da amfani kwarai da gaske sai a zauna a ta musu babu dalili to duk wanda kai wa alaikumus salam ko wa alaikumus salam daidai ne haka in ka samu mutun shi kadai in ka ce assalamu alayka ya halatta in ka ce assalamu alaikum ya halatta an gane ko saboda haka daga an kashe wannan rigiman ko to sifaqala sai annabi yace da shi ma manaka ya ubay idza da'awtuka an tujibani ita ya kai ubay bin ka'ab me ya hana ka da na kira ka ba ka amsa min ba ina kiranka kai shiru ba za ka amsa ba qala yace ai rasulullah yace ai ya ma'aikin Allah kuntu fi salati ai sallah nake yana da uzuri ko bai da shi yana da uzuri ko ba haka ba ai sallah nake she yasa ban amsa ba to anan annabi bai ganshe na sallan bane ba ko ba haka ba to a sha ko wani abu kenan ko shi dai yace ai sallah nake bai ce ba to ba ga ina sallah ba kaga yana yin wannan ya halaka ai ko da kaga amsa ce ta rashin kunya yace ai ya rasulullahi sallah nake yi kala sai annabi ce da shi awalasta tajidu fi ma auha Allahu ilayya shin baka samu ba baka karanta ba cikin abin da Allah ya wahayi zuwa gare ni cikin suratul anfal dan ubayyu arama ne shi yasa annabi ya gaya mishi haka an gane ko yana cikin manyan aramomin sahabbai ubay bin ka'ab zaid bin sabit abdullah bin mas'ud ali bin abi talib ire-iren waɗannan suna cikin manyan aramomi na sahabbai sai yace da shi baka samu ba a cikin alqur'ani Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu sajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun ya ayyuhallazina amanu ya kuma su imani istajibu lillahi ku amsa kiran Allah wa rasulihi da manzon shi idza da'akum idan suka kira ku ina fata an gane lima yuhyikum zuwa ga abin da zai raya ku to a karkashin wannan baka karanta wannan ayin ba an ce ku amsa inna kiraku to ai kuma in ana sallah ba a magana ya rasulullahi ko ba haka ba to annabi da yace anan baka karanta wannan ayin ba Allah ya ce ku amsa kiran Allah da manzo duk lokacin da suka kira ku kala yace bala ya rasulullah haka ne ina karanta ya rasulullahi yace la a'udu ba zan sake irin wannan ba ko me nake da ka kira ne zan amsa ina fata an gane to da wannan hadisin malami suka ce in kana sallah annabi ya kira ka dole ka amsa amma in ba annabi ba alaihi salatu wassalam duk wanda ya kira ka kana sallah ba za ka amsa ba an fahimci wannan abin da kyau wannan ita ce kaida ku rike wannan abin da kyau duk wanda ya kira ka kana sallah dole ka amsa mishi a yin annabi ya kira ka afwan amma in ba shi ba duk wanda ya kira haramun ne kai magana a cikin sallah waɗansu suna cewa idan babanka ne ko babarka ta kira ka kana sallah dole ka amsa suna kafa hujja da hadisin ainihin da annabi ba da labarin wannan mutumin na bani Isra'il wannan rahib na banu Isra'il yana sallah babarsa ta kira shi sai uku bai amsa ba ya daga hannu Allah sallah ta ko babata a ƙarshe babar ta fushi tana ga yaji bai amsa mata ba kaman ya wulakanta ta tace Allah kare ya kashe ka sai ya hada ka da sharrin mata wata ruwaya kuma sai ya nuna maka fuskan karuwa shikenan iya abin da ta fada kenan yana cikin ibadan shi bayan wani tsawon lokaci duk gari babu bawon Allah kaman shi sai kawai yaji yana saman bene yaji ana ta jifan gidan shi sauko munafiki ana ta jifa sauko kunci kudi ina fata an gane ana ta jiba yale kome ya faru aka ce sauko munafiki ana tura ke shi aka kawo shi gaba alƙali wai yayi wata ciki ta aihu bai san ta ba bai taba ganin ta ba an fanci wannan abin da kyau yace haka aka yi eh yace to na san matsala ci dan Allah alƙali abin uzuri zan je gida aka an san ba zai gudu ba bawon Allah ne yaje yace baba sa ta addu'an da take yi gashi Allah ya karba ina so ki gafarta ni tace je kana gafarta maka ina fata an gane ya gaya wa Allah to Allah ka gafa abin da ya faru amma dai baba ta kan ta gafarta mi Allah masa ilhama ya dawo kotu ina jaririn gashi nan kai waye ubanka ya tambayi jariri ran da aka halbe shi yace wanda ya mata ciki yana guri kaza wani makiyayi ne jariri yayi magana ina fata an gane an taba bayin Allah na gari an gane ko shine kawai aka ji aka taho da wannan mutumin kai kuma ta cike ce ni ne shikenan an gama akwai wata magana kuma babu suka ce ka faɗi duk abin da kake so a maka in kana so gidan na amai da shi na zinare yace ba na so inda dai kuka faffasa min ku gyara min shikenan to suna kafa hujja da wannan hadisin wannan annabi ya bada labarin shari'an banu isra'ila ne kun kwance wannan abin da kyau amma shari'an da shi yazo da ita ba amsa wa kowa in yi kira sai dai ka gama sallan ka je ka bada hakuri an fanci wannan abin da kyau to a takaice sai yace da shi bazan kara ba kala sai annabi yace atuhibbu kana son an uallimaka suratan na karantar da kai na sanar da kai wata sura ba saukar ba lafit taurati wala fil injili wala fil zaburi wala fil qur'an mithlaha Allah bai saukar ba a cikin at-taura ko al-injila ko az-zabura ko a cikin al-qur'ani wata sura irin wannan Allah bai taba saukar da wata sura kwatankwacin wannan suran ba wajen daraja da falala da albarka qultu na'am nace na'am ya rasulullah ka sanar da ni kala yace alaihi salatu wassalam inni la arju annabi yace ina fatan Allah akhruj min al-masjid Allah akhruj min al-masjid ko min hadha al-babi hatta ta'lamaha annabi yace ina fatan bazan fita a wannan masallacin ba har sai na koya maka wannan sura kafin dai na fita a masallacin nan zan koya maka wannan sura yace fa khadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadi annabi sai rike hannuna muna tafiya yuhaddisuni yana tabani labari suna tafiya a cikin masallaci annabi na tabashi labari wato sahabbai sun more alaji annabi ne fa rike hannun shi ba ana tafiya ana hira yanzu in kai wani sanata fa rike hannunka a gari kuna tafiya ai ka ba numa idan an keje kai suka fara zuwa gidanka ina ga sai ka gudu to annabin rahama haka ya rike hannun shi suna tafiya an fahimci wannan abin da kyau yace wa an atabatu ni kuma ina ta dan jinkiri saboda kara fita a masallacin ba a gaya min ba yace sai ina ta ainihin jan kafa a wurin tafiyan kara ai sauri makhafata Allah makhafata an yabluga qabla an yuqda alhadith yace ina jin tsoron kar a fita a masallaci bai gama ba ni labarin ba balle a gaya min asalin abin da aka ce za a gaya min falan ma da nauna min albabi kada na ga mun kusa zuwa kofa daga nan kuma sai waje annabi kuma yace kan a fita a masallaci sai hankalin shi ya tashi yace qultu sai nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah masuratul lati wa'atani wata sura ce kamin alƙawari wannan labarin ba shi nake son ji ba ko ba haka ba yace allati wa'atani wanda kai kamin alƙawari ya rasulullahi kai kuma baka saba alƙawari kala sai annabi yace da shi ma taqra'u fi salati in zaka yi sallah me kake karantawa to kaga in ba mai lissafi ba sai ya rude ko ba haka ba sai yace surori da yawa amma kaga abin da yake wajibi shine fatiha haka ne kala sai shi yace da annabi sai shi yake bada labarin ce fa qaratu alaihi ummul qur'an sai na karanta masa fatiha nace wannan sura nake karantawa kala sai annabi ce wallazi nafsi biyadihi na rantsa da wanda raina ke hannun shi na rantsa da wanda rayuwa na take hannun shi ma anzalallahu fit taurati Allah bai saukar ba a cikin at-taura wala fil injili ko a cikin injila wala fil zaburi ko a cikin zabura ta annabi dawud wala fil furqan ko a cikin alqur'ani mislaha irin wannan sura yace innaha as-saba'ul masani yace ta as-saba'ul masani wal qur'anul azim yace in dai wajen falala da daraja ne babu wata sura sama da wannan suran da Allah ya saukar inji annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga cikin albarkan da suratul fatiha take da shi wanda shine zan tsaya da shi na karshe hadisi na cikin sahih al-bukhari Abu Sa'id al-Khudri Allah kara masa da daga cikin sahabbai ba da labari yace wata rana mun yi tafiya muka sauka a wani gari aka kya ba mu sauki muka koma bayan gari muka zauna yace ana cikin wannan halin sai wata yarinya ta zo tace da mu sarkin garin mu fa kunama ta harbe shi ana nan ana tafama na haga sarkin kunama ta harbe shi ina fata an gane yace duk an rikici an yi magunguna kowa an yi jiko an yi hayaki an yi nasha da nashafa duka kunama ta kita dina muna roƙon ko a cikin ku akwai wanda yake da maganin harbin kunama yace ni ina da shi Abu Sa'id al-Khudri yace ba mu taba sanin yana da maganin kunama ba haka kawai ya tare a radu daga yace a tafi fada aka tafi wato sahabbai suna da karfin imani yace da muka je ga sarki sai zufa yake ana masa bibita ana gyara kimtsi yana hawaye kuma ba da man kai dariya kuma ko yace kawai sai shi wannan sahabin yace sai na karanta masa suratul fatiha na tofa shikenan kawai ga sarki ya miƙe a take samu lafiya karfin imani irin na sahabbai yace kafin wannan lokacin ban taba maganin kunama ba kawai naji a raina ne wallahi fatihan nan sai ta warkar da shi kuma da ya karanta sai gashi kawai sarki ya samu lafiya sarki ya ji dade farin ciki ya ba su dabbobi tumaki kawai guda 30 aka ba su ina fata an gane to saboda imani da bin diddigi irin na sahabbai wajen kokarin yin gaskiya yace muka ce kar mu taba komai cikin wannan abu mu koma Madina mu je mu ga wa annabi alaihi salatu wassalam aka koma Madina ya rasulullahi ga abin da ya faru yace wa mai durihi annaha ruqya wa ya sanar da shi fatiha ruqiya ce ai magani ne fatiha abin da yayi daidai abin da aka ba ku araba ni ma a kawo min ka sona in araba dan ya tabbatar musu sun ci halal ina fata an gane da wannan ne malamai suka ce ya halatta kai aiki a biyaka ko karantar da qur'ani ko ruqiya ko wane ne ina fata an gane amma inda suke da sabani shine sun yadda mutum ya dauki karantarwa ana biyan shi amma ba sai dai dauki ruqiya ya zama hakan samun kudin shi ba kuma kun gane bambancin abu a ce aikin ka kawai kai mutane ruqiya a warke a baka kudi suka ci karka mai da hisana in ba aita ka zanzan ba sai an sake layi kuma an fanci wannan abin da kyau ya sha bamban da karantarwa yanzu kai ma mai magani ne an gane wannan abin da kyau ba mai karantarwa ba Allah sa mu dace to wannan shine abin da ainihin ya shafi falala na suratul fatiha wannan shine gaba ta biyar khamisan sadisan abu na shida shine hukuncin suratul fatiha idan aka ce hukuncin fatiha yana da alaka da ababe kamar haka abu na farko hukuncin ta dangane da karatunta a cikin sallah wanda mun fara dazu karanta ta a sallah menene wajibi ne wajibi ne a sallah a karanta fatiha duk sallan da aka yi ta babu fatiha sallan bata yi ba dalili kuma shine hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin littafai da yawa annabi ce la salata babu sallah ne malam ya kara bi fatihatul kitab ga duk wanda bai karanta suratul fatiha ba karkashin wannan imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal suka ce karanta fatiha cikin sallah wajibi ne sannan hatta fa sallan gawa wajibi ne karanta fatiha a cikin ta dan galibi abinda mutane suke daukan kaman ba lalle bane ba idan ka duba littafin mu na fiqihu tun daga ishmawi daga nan aka fara maganar salatul janaza abin da ya gaba to a cikin waɗannan littafin duka za ka ga ba sa kawo fatiha cikin abin da ake karantawa a sallan janaza sai da aka maka waɗansu yabo na Allah subhanahu wataala saboda an ce na ayyabi Allah a masa kirari a kabbara farko to amma babu laifi karanta suratul fatiha hasali ma yafi falala a karanta suratul fatiha hatta a cikin sallan janaza an fanci wannan abin da kyau sanan daga ciki dangane da abin da ya shafi hukunce hukunce na fatiha ina matsayin mamu da ke bin liban sallah wajibi ne mamu ya karanta fatiha ko ba wajibi bane ba wajibi ne ma mu ya karanta Fatiha ko ba wajibi ba? Wajibi ne saboda me? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi, ko to kun ji hujjar su? To saboda me? Shi ya ce an ce liman ya dauke imamu, to wannan shi kuma ya raba, ya ce inda ake bayyanawa wajibi kai shiru, inda aka boye wajibi ka karanta. Mun samu saba guda nawa? Guda uku. Da in haka tukatihi wala tamutun ne lawa antum muslimuna, sun ce wajibi ne sai ka karanta a ko ina. Ina fata an gane. Akwai kuma yan wanne za a ce masatatu wa kadhalika jalnaku ummatan wasada, shi ya raba guda biyu cewan anan ka karanta inda ake boyewa, inda aka bayyana karatu kuma ba sai ka karanta ba. Da waɗanda suka ce ba sai an karanta ba, ainihin liman ya ɗauke maka. To kaɗan daga cikin abin da malami suka faɗa shi ne, magana ta farko suka ce la tajibu ala al-ma'mumi qira'atul fatiha bil kulliya, suka ce gaba ɗaya in kana bin liman sallah ba sai ka karanta fatiha ba, la fi salatil jahariya wa la fi sirriya, ko inda ake bayyana karatu ko inda ake boye karatu. Lima rawahu Ahmad ibn Hanbal fi musnadihi, saboda abinda Ahmad ya rawaito a cikin musnad din shi, Allah ya kara masa rahama da yarda, daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda shi da baban shi, yace annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam, yace man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a, wa duk wanda yake da liman to karatun liman karatun shi ne. Kun fahimci abin da kyau? Masaba ta farko kenan, wanda suka ce in kana bin liman to karatun da liman yake a matsayin karatun ka ne, saboda haka ba sai ka karanta ba. Sai dai kashi wannan hadisin bai inganta ba. Ina fata an gane. Zaka ana yawan karanta wannan hadisin wajen tabbatar da wannan mazhaban, cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a, duk wanda ke bin liman karatun liman shine karatun shi. Nayi shekaru ina kafa hujja da wannan hadisin, ba san hadisin bai inganta ba. Ina fata an gane. Saboda sama da shekara 25 baya na rike hadisin a bakin Malam Jafar, an fahimci labin da kyau, shi ma ya kafa hujja da hadisin, watakila shi ma a lokacin bai san hadisin bai inganta ba. Imam Ibn Kasir a cikin tafsirin shi wala ce walakin fi isnadihi da'af, cikin sanadin wannan hadisin akwai rauni. Masu tahqiqin wannan littafin wannan hadisi suka ce a cikin sanadin hadisin akwai Abu Sufyan al-Sa'idi, wanda Tarif bin Shihab da'ifi ne, ba a karban hadisin shi. A takaice wannan hadisin bai inganta ba. Imamuna Malik ya rawaito wannan hadisin a cikin Muwatta daga Wahab bin Kaysan, amma kawo shi na hadisi mauqufi, maganan Jabir dan Abdullahi. Imamuna Malik bai kawo shi a matsayin hadisi marfu'i zuwa ga Annabi ba alaihi salatu, ya kawo shi a matsayin maganan Jabir dan Abdullahi ne. Haka hadisin ya zo a cikin Muwatta. To sai mazhaban da suka ce annahu tajibul qira'a alal ma'mum fi sirriya, wasu suka ce a idan ma'muna bin liman a wajen da ake boye karatu wajibi ya karanta, wala tajibu fil jahariya, amma in inda ake bayyanawa ne ba sai ya karanta ba. Masaban ku kenan ko? Yawwa. Me hujjar su suka ce lima thabata fi sahihi muslim, kaga an gama magana ko? Saboda hadisin da tabbata cikin sahihu muslim. An abi Musa al-Ash'ari, daga Abu Musa al-Ash'ari kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi yace inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi, an sanya liman ne dan ai koyi da shi, dan abi shi. Fa idza kabbara fakabbiru, in yayi kabbara ku yi kabbara. Wa idza qara'a fa ansitu, in yayi karatu ku shiru. Ina fata an gane. Sai suka ce to akan wannan in yayi karatu kuna ji kenan, fa ansitu ku shiru. Wannan hadisin ya zo a cikin Muslim, haka na Ahlus Sunan Abu Dawud, Nasa'i da Tirmidhi, Ibn Majah duk sun rawaito shi. Sannan Abu Huraira ya rawaito wai za ka rafa ansitu bayan hadisin Abu Musa. To karkashin waɗannan hadisan sai malamin suka ce fadalla hadhan alhadisani waɗannan hadisan guda biyu inji Ibn Kasir sun nuna cewa ala sihhati hadha alqawl wato ingancin mazhaban da suka ce a wajen da baka jin karatun liman wajibi ka karanta Fatiha inda kake jin karatun liman kuma kai shiru ko da inda ake bayyana karatu ne sai zama tsakaninka da liman akwai nisa ba wuta baka jin karatun shi sai ka barar ladan kake ji misali da masu isarwa to nan ma wajibi ka karanta Fatiha kun gane wannan abin da kyau duk inda kawai baka jin karatun liman ko saboda ba a bayyana karatu ko saboda babu wuta baka jin shi wajibi ne karanta Fatiha amma matukar kana jin karatun liman ba sai ka karanta Fatiha ba ba wajibi bane ba an fahimci wannan abin da kyau to wannan shine kadan daga cikin abin da ke alaka da hukuncin ainihin suratul Fatiha dangane da ainihin sallah sai abu na gaba wanda zamu kai gare shi kai tsaye nasu muna da mintuna nawa yanzu minti 15 na to wannan ababe da na kawo guda shida ko su suke da alaka kamar shimfiɗa na suratul Fatiha Allah ta'ala ya ainihin ba mu ikon karanta daidai cikin suratul Fatiha da kuma fahimtar daidai kai tsaye zamu dauki fassaran a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda me ka'ida ce in za ka karanta qur'ani wasu ma sun ce wajibi ne sai an karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda Allah ce wa idza qara'tul qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim in za ku karanta alqur'ani in za ka karanta alqur'ani fasta'idh billahi ka nemi tsari da Allah ka nemi Allah ya tsare ka minash shaitanir rajim daga shedan to anan kalma a'udhu billahi a'udhu bi ma'ana ina neman tsari ina fakewa ina neman kariya da kandagarki da katangan karfe billahi da Allah subhanahu wa ta'ala minash shaitan daga shaitan an gane ko kalman ash-shaitan malamai sun tattauna asalinta daga shatana yace shatana dalalati shine bauda ya nisanta sai suka ce an dauko sunan shaitan daga kalman nisanta saboda ababe guda biyu na farko shi ya nisanci dukkanin alkhairi da kuma rahaman ubangiji subhanahu wataala saboda fasikancin da yawa Allah sabawa Allah da girman kai da yawa Allah subhanahu wataala sannan dabi'un shi da halayen shi ya nisanci irin dabi'u na halittu na kirki inda halitta ta kirki ce kuma ta gari ce to ba ta dabi'u irin ta shedan an gane ko shi yasa ko da mutun ne ko aljani ne ko dabba idan ya zama kangararre ana kiran shi da shedan an fanci wannan abin da kyau shi yasa malamai da suka tattauna dangane da ainihin kalman a'udhu billahi sai suka ce wa zakara ulama'u malamai sun ambata cewa musamman ibn kasir barin kawo magana shi yace wa shaytanu fi lughatil arab shaydan alughal larabci kullu mutamarridin min aljinni wal insi wad dawab wa kullu shay'in duk wani kangararre daga cikin mutane ko aljanu ko dabbobi duk wanda yake wa Allah girman kai ko yake da dabi'u munana ko yake kangararre wanda baya jin magana ana kiran shi da ainihin suna shaydan to kalman arrajim arrajim fa'iluna bi ma'ana maf'ul wasu malami suka ce fa'iluna bi ma'ana fa'il in aka ce fa'il shine rajim je faffe wasu suka ce a mai jifa saboda wai yana jifa mutane da sharri an gane ko wasu suka ce a je faffe wanda an jefar da shi daga rahaman Allah subhanahu wataala saboda Allah ya kore shi ya tsine masa albarka shi sai zamo marjuu wanda Allah ya la'ance shi ya kuma tsine mishi albarka to kalma a'udhu wani daga cikin masu baiti Abu Tayyib al-Mutanabbi yana cewa ya man a'udhu bihi fi ma u'ammiluhu wa man a'udhu bihi mimma uhadhiruhu kalman a'udhu da a'udhu suna da dan kamanceceni a larabci shine a al-Busairi cikin al-Burda yake cewa ya akramal khalqi mali man a'udhu bihi siwaka inda hulul hadith al-amimi walan yadika rasulullahi jahuka bi idhal karimu tahalla bismi muntajimi a cikin alburda a takaice kalma a'udhu shine atahassanu wa altaji'u wa astajiru, ina neman kariya da tsarin Allah daga sharrin shedan wanda yake jefaffe daga rahama Allah subhanahu wataala. To kalma a'udhu billahi a Qur'ani malamai sun ittifaki ba su da sabani, a'udhu billahi minash shaitani rajim bata cikin Qur'ani. An gane ko? Kesa duk Qur'ani babu inda za ka ganta, ko wajen rubutu ba a rubuta ta. Duk da ana rubuta mana alo an baki wauzal ba alo baki lallan hakuri, wannan kawai akwai yadda kai baki ne, amma a'udhu billahi baya cikin Qur'ani. In an ga mafatiha me ake ce? An ce walad dallin, sai a ce me? Amin baya cikin Qur'ani shi ma. Amin ba Qur'ani bane ba. Ku fahimci shi yasa ba za ka ga amin cikin Qur'ani a rubuce ba. To amma da a'udhu billahi minash shaitani rajim da amin duk sun zo a hadisi. Ku fahimci wannan abin da kyau? Annabi ya sunnanta tunda Allah ce a ce a'udhu, Allah ce a nemi tsarin shedan, to sai annabi ya karantar ga abin da za ku ci. Ita ko fatiha karshen ta addu'a ne, da annabi ya gama sai ya ce amin. An fahimci wannan abin da kyau? Amma su ba sa cikin Qur'ani, amma hadisi ya zo da su. To a'udhu billahi minash shaitani rajim babu shi cikin Qur'ani gaba daya, amma a'udhu billahi iyanan ta zo a wuri daya a Qur'ani. Kalma a'udhu billahi iyanan gaban kawai ta zo ne a gode cikin Qur'ani mai girma. Aran ma aina ne zaka yi kawo? Haba na a ba dai suran kasa ba, wani ya ce a suran kasa na cikin Bakara wace aya? Yawwa, me farkon ayan to? A'a, farkon ayan wa idh qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. To anan ne kadai tazo cikin Qur'ani mai girma. An fahimci wannan abin da kyau? A'udhu billahi tazo wani dai tak cikin Qur'ani, amma kuma a'udhu yazo a sura ne, amma babu billahi yazo a wurare kusan guda hudu ko biyar ko makamancin haka. Akwai na farko na a cikin suratul Hud, annabi Nuhu yace me? Wa zai kawo aya tunda kun kawo na Bakara? Mala awal ina arabumin nan suke nika?
Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin.
Baka kawota ba wannan a'idhuka, wanda ina nema a'udhu a'idhuka, wannan ina maka, ina gargadinka ne, ina maka wa'azi. Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Ka gane ko? Kaga a'udhu bika amma ba a'udhu billahi ba. Sannan sai cikin suratul Maryam, taqiya ba shaqiya ba, yawa kamar da Jibril ta shaqiya an samu matsala ai. Daga nan sai wuri biyu a cikin suratul mu'minun, kadabda hal mu'minun naso da malam Bashir na nan yau. An gane ko? Wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun, wuri biyu a cikin suratu mu'minun, sai wurare guda biyu sune na ƙarshe. Wannan kowa ma zai kawo su, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Waɗannan sune wurare guda biyar da kalmar a'udhu yazo a Qur'ani amma ba billahi ba. Ina fata an gane. Wuri uku a'udhu bika, wuri biyu a'udhu bi rabbil falaq, a'udhu bi rabbin nas. To sai kuma akwai inda kalmar uzu yazo, wa inni uzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab, suratul Ghafir ko? Sai kuma akwai uzu cikin suratul Dukhan, wace ce ita kuma wa inni utbi rabbi rabbiku antar jimun sai akwai aza ya uzu wa zai kawo shi kuma daga aza ya uzu wannan nahwu na maka cikin suratul jinni kun uhiya ilayya wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna fazaduhum an gane ko to waɗannan sune wuraren da alqur'ani waɗannan kalmomi suka zo kamar yadda malamai suka ainihin tattara a takaice dai kalma a'udhu billahi Allah ya ce mu nemi tsari da shaitan aurare da yawa a ciki akwai wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani kawo ayan arama
wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani
wata cikin suratul araf wannan fusilat ne
na'am wa inna yanzaghunka min ash-shaytani fasta'idh billah innahu sami'un 'alim
barakallahu fika ayoyin nan guda biyu bambancin su daya akwai huwa daya ko babu ina fata an gane ta cikin suratul araf Allah yake cewa wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu samiu alim a cikin surati fussilat yace innahu huwa samiu alim an gane ko to waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja da su wajen kalman a'udhu billahi Allah yace mu nemi tsari da shaydan to shi yasa cikakken lafazin yazo a cikin hadisi ya halata ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya halata ka ta'awudhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim ya halata ka ta'awudhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ko wani akwai hadisi akai ina fata an gane hatta a cikin sallah kuma ya halata a karanta an gane ko amma sai dai zaka karanta ba sai ka bayyana ba zaka karanta su ne a sirrance dan ba sa cikin abin da ake bayyanawa a wurin karatun sallah kamar yadda na faɗa malami sun yi ijma'i cewa bismillah a'udhu billahi bata cikin Fatiha da ita da ainihin amin shi yasa ma ba sa rubuce cikin alqur'ani mai girma Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim lokaci ya cika Allah ya ce saura minti uku sai mu bari hisati mai zuwa kenan ko ana ku minti nawa ne a awwal na ce lokaci akwai APC a ciki saura minti uku to anan ya kamata mu tsaya sai Allah kai mu ainihin sati mai zuwa insha Allah sai mu tashi daga bismillah kai sai mu shiga Fatiha a takaice dai akwai dan hukunci hukunci da yake alaka da Fatiha shi yasa muka tsaya muka tsawaita bayani akai insha Allah kamar yadda na faɗa sati a ranar Juma'a a karatun mu na hadisi na masallacin miyati yau ma zan sake maimaitawa kun ga wancan satin ba mu karatu ba ko saboda ruwan sama to yana da kyau a ce mafi yawanci a masu halakan karatu da suke da WhatsApp suna ko cikin group din mu na karatu saboda za a iya posting a ce yau babu karatu ina fata an gane sannan kuma za a iya bibiyan karatun kai tsaye ko kuma bayan an tashi a samu audio da kuma abin da yake da alaka da waɗannan abubuwan saboda kazan sake maimaita wannan number ga waɗanda ba su da shi dan su dauka su ainihin saving number su sallama kawai mai number zai tura musu su mishi sallama ta WhatsApp amma zai tura musu kamar link da za su join abin nan din da kansu insha Allah 080 3112 4177 wannan ita ce number 080 3112 4177 inda kai saving number number Malam Usman ne na cikin admin din mu kami sallama ta WhatsApp zai tura maka da link sai kai join wannan group din saboda samun information game da karatun mu nan da kuma na hadisi da muke ran Juma'a a masallacin Miti insha Allah abinda muka karanta ne dai da Allah shi ma mulada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana sai Allah kai mu sati mai zuwa subhanakallahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته